الله تعالى تعالى سيشير يا
طيب بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam My dear listeners, today is the 17th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our blessed Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the day which corresponds to the 22nd of June 2016 AD. Allah in His verses, the chapter of the livestock, verse 137 after the Hijrah, Allah told us that the devil and the evil spirits together with the devil used to beautify for those who worship them, killing their own children, so that they would destroy them and destroy and confuse them in their religion. Allah said, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam should leave them and whatever they are concocting. If one subjects himself to worship any other than Allah, then the object he worships will come back and torment him, will come back and punish him, and will beautify for him doing bad things that will affect him, the worshipper. Here, the Satan beautifies for those who worship him to the extent of killing their own children, on the excuse that they fear poverty. In the case of the female, the daughters they bury alive, they said they don't want any shame to be associated with the family, especially when they are captured in warfare as slaves. So they better kill them. This is how the shaitan did fight for them the evil acts. A man will come and bury his own daughter alive. Or they will make pledge to Allah that if anything good happens to them, they are going to select one of their children and slaughter. All these are the works of Satan. The devil never instructs you to do anything good, beneficial to yourself, talk less of any other person. So whoever worships Shaitan and the devil will end up injuring himself, destroying himself, and also destroying his religion. So people should desist from worshipping the devil. If you believe in God and depend on God and return to God and leave everything to God, then Allah has promised to take care of your life, to take care of your wealth. You don't need anybody. No human you need for protection. No human you need to bless you. It's Allah who blesses. So if you have this basic faith in your heart, Allah has freed you from the insinuation of the Satan. Satan can never have any means over you, can never deceive you, and can never beautify to you bad things. But if you succumb your heart to the devil, and you think devil has power to do and undo, then you are already worshipping the devil. The devil has no power whatsoever. He can only whisper to you, and you have you the power to resist him. And if you don't resist him and follow his insinuations and his falsehood against God, then you are already worshipping him, and he would definitely destroy you, and he would definitely confuse you in religion. This is what the verse emphatically told us. Then Allah also told us, among the things which they do is that they give themselves the power to allot or to give commands that this thing is permissible and this thing is not permissible. They have power to tell people what to eat, what not to eat, which type of animal we should eat and which type of animal we should not eat. Telling people that there are kind of animals which you should not touch and eat. Because Allah will never ever give success to people who are transgressors. Then Allah also said, these people that are transgressors, that don't believe in the signs, always put for Allah from what he has bring, from fruits or from plants or from agriculture, the produce of agriculture, and from the domestic animals that are eaten. They always give a portion for Allah and a portion for their gods, small gods. And they usually say this is for Allah and this is for their partners with whom they associate Allah with. But one thing is, whatever they have divided and given to Allah or given to their pagans or their idols, they made it in such a way that the portion for their partners can never ever be given to Allah, and the portion for Allah can be given to their partners, meaning that they prefer the wealth or the portion allotted to their partners more than what is allotted to Allah. And Allah says this is a very bad judgment for them to prefer their partners against Allah. Today, as also part of their innovations and things trying to deviate people from the right path, a lot of them, what they do is they beautify for a lot of the pagans. They beautify for a lot of the pagans to kill their own children. So that they can destroy them, and so that they can also confuse them in their religion. Allah said, if Allah wishes, He wouldn't have allowed that.
what we Muslims, for those who have faith, should leave them in their innovations and what they are concocting against Allah, because they have nothing to gain and they have nobody to blame except themselves. These verses have one theme. The theme is that don't concoct lies and attribute it to Allah. And that those who concoct lies or laws that are contrary to the divine law are concocting laws to confuse, to bring confusion in religion. They are concocting laws that in the end are harmful to mankind more than being beneficial. Any law which is not from Allah, or Allah has given permission for the law, because Allah sometimes gives permission, there is a sphere of independence that man, Allah has given man, like in mundane affairs, to create laws. But any law which is contrary to the law of Allah is harmful to human beings. They may not realize it, but in the long run, the harm of such a law will be manifest. Therefore, Allah is giving us examples whereby pagans against revelation are concocting lies and attributing it to Allah, and in the end, they cheat themselves. So Allah said, we should leave them and whatever they concoct of lies. This is the advice. This surah was in Mecca, that we should leave them. Wherever you hear in the Quran, leave them, the surahs are in Mecca. Some scholars say such instruction has a new dimension when Muslims were in Medina, when they are given the right to change the situation on the ground. But what we have to understand now, the situation of Muslims now, than the situation when the Islam started. The Muslims today, Muslims, we are not talking of pagans, are in a worse position in terms of faith than the pagans during the Prophet ﷺ time. Shaykh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab has mentioned that the paganism that has found or creep its way into the Muslims is worse than the paganism which the Prophet ﷺ met. His own reason was that the pagans during the Prophet's time, when they are in serious problem, in distress, in tribulation, when they are pressed by circumstances, they return back to Allah, so that Allah will remove from them their distress. When the Pharaoh was tried, he rushed back to Moses to get relief. So the kuffar of that day, those days, rushed back to Allah in distress. But what he found 200 years back, Muslims, when they are in distress, that is when exactly they start looking for saints to save them. When in distress, you start looking for saints. Like this girl, she's looking for a husband, and she's ready to be sexually abused to get a good husband she wants, or a bad husband. So the situation of Muslims we are talking about, not non-Muslims, is worse than the pagans. This is the situation we found ourselves. So what relevance it is here is that if the Prophet ﷺ will be told when he was in the Meccan phase of Islam to be patient, فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, be patient with them, and what they do, they will never reach anywhere. Leave them. You will see their end. It's nothing. Then this verse applies to us today. All you can do now is call people, show them the light, advise them, and leave them. No matter how deviated they are, you cannot correct them with this word. Why? Because they are too far. The Muslims are far, not the non-Muslims. Where will you get the Muslims that are on the steadfast to do the jihad? Where? Simple issues, simple fiqh issues, Muslims, ulama are confused about. So where are you going to get? That's why these verses are still relevant to this time. We should not say they are proscribed. No, they are still relevant. Now when you hear people doing such things, فَضَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, leave them whatever they concord. Because they will never ever be successful. So this is advice for us Muslims, especially the enthusiastic youth that wants to change the society. Change it slowly. Change it with education, patience, with intelligence. That is the way to go about it. May Allah guide us to the straight path.
Amen.
So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yau Allah ya kawo mu 16 ga watan Ramadan, shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato wanda yake daidai da 21 ko ga watan June shekara 2016, shekara ta miladiya. To kafin mu fara ga zakka daga wurin Alhaji Ismail A. Usman kalban badarawa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan gaisuwar addini, wato zuwa ga Dr. Ahmad Gumi, da fatan Allah ya kare mana malam da dukkan sauran musulmi baki daya, amin. Ga zakkar kuɗi nan, wato naira 50,000 daga cikin abinda na fitar haƙƙin Allah a kawo domin saka inda ya kamata, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora, kuma ya gafarta wa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da iyalan mu dukkan su gaba daya, amin. Allah ya saka mishi da alheri naira 50,000 yace a saka inda ya ga aka dace. To ina ya dace malayu ko zakka ko
ai zakka ce
na aka fa mutun zakka to ba su ina
awon
ne eh to sannan akwai bayan Allah kuma da suka kawo wannan ga 1,000, suna neman addu'a a tsalla saka da alheri 1,000 neman addu'a ta ba masallaci ko? Sannan wannan kuma mamman Abbas ya ba da 300 taimakon marayu, Allah ya saka musu da alheri gaba daya. To bismillahir rahmanir rahim, Allah ya ce wa kadhalika wani eto akwai wanda ya ba da 2,000 a ba marayu, ba mu san kowaye ba, Allah ya saka da alheri. To Allah ya ce wa kadhalika ai kama zayyana lahum ma zikira وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم حسنا kaman yanda suke kirkiro ƙaryarki suna jinginawa ga Allah to haka nan kuma zayyana likathir min almushrikin wato suka kawata ma kafir da yawa daga cikin mushrikai qatla auladihim suka zayyana musu suka kawata musu kashe ƴaƴan su bil wa'di wato ta turbude su wa huwa dafnul inati wato burne mata bil hayati ko muhafata al faqri wal aila domin tsoron talauci ko rashi wasabi ko ku akama su suna tsoron kunya akama yakka bayi domin yaki gare su so saboda haka maimakon a zo akama ta wuce in ka haife ta daga haifanta sai a yi rami a binne ta ko ku tsoron talauci yace wa bin nahri lizukur su kuma maza yanka su suke yi fa kana rajul yahlifu yace kan dan tsuwa لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم شيء لا يرنسوا إن أن حيفهم كذا واتو أبو كذا نمزا كو أددي بيار كوشي دو كو بكوي تو ذن ينكا أينسو وشي الله كمان مزا قوما تو ذن ينكا أين كما حلف عبد المطلب كما عند عبد المطلب يي رنسوا شي عند زورو آير rijiyar bi'ir ta zamzam ce ta kafe ta ake so a sake tono ta don ruwa ya zo kissa ce amma to akwai abin nan inta sai Abdul Muttalib ya rantsa cewa in Allah ya sauƙaƙe al'amarin gina wannan rijiya to lalle zai yanka ɗaya daga cikin ƴaƴan shi kuma sai Allah ya sauƙaƙe gina ta aka yayo ta ruwa ya dawo saboda haka sai tare ƴaƴan shi aka ce ayi ƙuri'a sai ƙuri'a ta fada kan Abdullahi wato shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ahwal wato ƴan uwan Abdullahi na mata su suka hana suka ce ba su yadda ba sai aka ce a bada diyya wato yayi fidiya fidiyan shine raƙuma 100 shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana ibn dhabihai wato shi dan wayanda aka ce za a yanka biyu na ɗayan shi ne isma'il alaihi salam domin zuriya annabi isma'il ne to suka yi irin wannan rantsuwa mutum ya rantse zai yanka a jahiliya zai yanka ɗan shi in wani abu ya same shi to ya ce ina ne muke شركاؤهم واتو وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم من الجن واتو عند سكي شركي رسول الجن بالرفع شركاء شين فاعل زين وفي قراءة ببنائه للمفعول وتقراءة وكذلك زين مما قل زين زين لكثير من المشركين ورفع قتله وكذلك زين لكثير من المشركين قتله وترفع قتله ونصب الأولاد به وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ونصب الأولاد وجر شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم وانا الرواية يتي بإضافته لما قالت شركاؤهم يزم فاعل زينا سيأتي شركائهم فأما أقول مسألة إيرادي يتي وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه مضاف والمضاف إليه مضاف شين وندك ليكا مضاف إليه شين وندك جنجنا أكنشي مثلا كتاب محمد وهي مضاف كتاب مضاف إليه هو محمد توشين أنا ربا أكانينسو أنا ربا أكانين كتاب مضاف مضاف عليه تو أنا أني أون نكرا عدو ربا أكانينسو مثلا أخذ كتاب Muhammadin yana da bambanci wurin irabi akhadhu kitaba Muhammadin daukan littafin Muhammad domin kitab din nan da ya zama mansub kitaba maf'ulin bihi ne Muhammadin majrur da ne da akhadhu ne ba da kitab ba to shine ya faru a wannan qira'a شيء أن فصل أكانه مضاف مضاف إليه بالمفعول كو ولا يضر هو بيت وتروى مي بمبنش معنى كما يندي كي يزو قراءة الجمهور شيني وكذلك زين لكثير من المشركين قتل زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أولادهم شركاؤهم وتحكى نندي suka zayyana suka kawata wa mushrikai masu yawa da yawa kafir ko suka kawata musu kashi ayyan su suwa suka yi shuraka'uhum wanda suke shirki da su su suka zayyana musu kashi ayyan su shine qira'atul jumhur to qira'a wannan shaza wa kadhalika zuyyina hakanan aka kawata likathirin min al-mushrikina qatlu shine maf'ulun bihi shine na'ib al-fa'il qatlu wa kadhalika zuyyina likathirin min al-mushrikina qatlu awladan nan yanzu domin shine maf'ulun bihi ba awladi ba mudafun ila qatli ba to shuraka ihim shine majrur na qatlu domin masdar yana aikin fi'il to shin ya halatta araba mudaf da mudaf ilayhi yace ya wala yadurru bai tutarwa tunda qira'a sahiha ta zo ta inganta haka wa idafatul qatlu ila shuraka'i li amrihim bihi kuma jingina kisan nan a ce shuraka'in ne suka kashe a wannan qira'a la yadurru bihi domin su suke umurnin ayi haka wato shuraka su ne wanda ake bautawa to su suke kawata kashe ƴaƴa zuwa ga masu musu shirki wanda ake bautawa shuraka'in sai su zayyana wa sai su kawatawa masu yin shirkin ne za a kawata musu cewa ku je ku kashe ƴaƴanku suwa suke cewa ku je ku kashe ƴaƴanku wanda ake bautawa mutum ya zo yana bauta maka kai kuma kana azabta shi shi yasa masu jaye hankalin mutane suna nuna su waliyai ne sai ce je ka kawo kaza ya ci sai ya baka kashi wai ka je ka nemi albarka a kashi kai ka je ka yanka kaza ka soya ka kai komai amma kai kashi za a baka ka je ka yi me ka sa albarka shi yasa duk wanda ya yi ma wani a'a ba a'a Allah ba sai ya azabtar da shi shi din wannan da ka bauta wa sai ya azabtar da kai sai ya wahalar da kai to shine abin da aya ke koya mana Allah ya tsira da mu amin lirduhum lihlikuhum domin su halaka su wal yalbisu alaihim dinahum kuma su wato yakhlifu su tsudanya akan su addinin su walau sha Allah ma fa'aluhu da Allah na so ba su aikata haka ba ويقول انهم فعلوا ذلك بمشيئه الله فضاف يا اي تو تند دي الله يا يد muka yi da yadda Allah ke ne muka yi wa huwa qawlu haqqin yurida bihi al-batil eh Allah yadda ya bada iko akai amma magana ce ta gaskiya cewa Allah yadda amma abinda suke nufi da ita shine wato falla li yasudduhum an at-tafakkur domin su hana su daga tunani fi anna zalika dhalal cewa wannan abin nan da ake bata ne fa zaruhum ma yaftadu sawaratu qali su da abin da suke yi ya muhammad wasiru ko yasiruna su aqibatu wato za su je zuwa ga aqiba wanda yake mummuna fi'lan hadha wannan aikin da suke zai kai su ga wato mugwar aqiba to aya tana nuna duk wanda kai shirki da shi maimakon ya nuna maka hanyar fita sai ya nuna maka kuma hanyar bata da hanyar azaba da kuma liyordo ya halaka mutane kuma ya lalata musu addini a halaka mutane a lalata musu addini a wahalar da su to shine wanda ya hada wani da Allah amma akasin haka Allah ke kokarin yi maka Allah na kokarin ya nuna maka hanya mustaqim ya raya ka ya baka jin dadi kuma ya gyara maka addini su kuma aka sun haka duk wanda bi haka to wayannan masu kawata wannan shine yace minal jin ba daga aljannu duk mai bin aljannu abinda suke sa shi kenan yayi aljani mutum na son kudi sai ya je wurin malami da Allah ne mai aljani ya kawo mai kudi sai aljani ya ce to a kawo yaro a yanka to yaron nan da ka yanka yaushe zaka da wani irin tuba zaka tuba daga wannan bala'i ai kaga ya shi ya gama da kai ka kashe rai ko a kakule irin yaro domin kana duk wanda yace yana neman aljaniya wani abu karshen ta barna zai yi ya lalata maka rayuwa sannan kuma ba za ka samu abin da kake so ba ba kudin mutane sai sun kaba da kissa annabi Sulaiman ba mai kiyasi da kissar shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana kiyasi da kissar shi ko shi Allah bai sakhara mishi aljannuwa ta annabi Sulaiman shi kadai wannan limoji sai ce shi kadai ba su iya makowa komai to yaushe za ka nemi aljanniya maka abin da ba zai iya ba to duk wanda ya nemi aljanni ya mai wani abu zai sa shi ya yi barna mugo barnar da za ta halaka shi da za ta lalata mishi aljini sannan kowa zai biya mishi bukata ba to a halin da muke ciki kenan domin gurɓacewar aqida da turanci na yau ta bayani Muhammad bin Abdul Wahhab abin da yake cewa kafuran Quraysh da ake magana ayoyin nan har sun fi dan imani akan wa'ansu musulmi a wannan zamani to tir musulmin da kuffar Quraysh sun fi shi imani domin su mutanen Quraysh ko ku kafuran da in musiba ta zo ta yi tsanani wurin wa suke komawa wurin Allah Fir'aun ma Musa in Allah ya aika musu bala'i sai su koma wurin Annabi Musa to yace an samu zamani tun shekara 200 musulmai ne in bala'i ya zo sai sun ka neman wa zai cece su wani ba Allah ba wani kabari za a wurin wani waliyi za a wurin wani boka za a je kamar yarinyar nan tana neman miji ba ta taba tunanin wata ruqya Allah ya bata miji ba tana neman mai ruqya wai ya zo ya cire mata aljanin da ya hana ta samun miji aljani ya hana ta samun miji wurin neman ruqya shi kuma ya ruqya da ita ya cuce ta kuma bai samu mata mijin ba kuma wannan abun zai zauna a harin da za a sa ta kabari sai ta tuna wani ya yi amfani da ita da cuta ko ta yi auren to abinda shaidannu suke yi kenan su halaka ka yurduhum wal yalbisu alaihim dinahum yurduhum su halaka su kuma su bata maka addini ita ma a takaddan ta ce tana yin sallah tana ibada sai ta ji kamar Allah bai karba ya sa mata waswasa da tashwish a cikin addininta duk magana aljani to abinda aljani kai aljannu ke kenan lalata ma mutum addini su halaka shi ba wani fa'ida ba abinda za su iya da za su iya da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da an sakhara su tuntuni su yi mana yaƙi domin su ba mukallafu in an ce a bada zakka da su ma inda suna noma suna fitar da dukiya su ma sai su zo su kawo abinda suka yi ma annabi Sulaiman wannan mulki ne da Allah ya bashi mulki ne Allah ya bashi annabi Sulaiman shi kadai banda wani saboda ka ba kiyasi Allah shigar da mu liyalbisu alaihim dinahum ko sai aka ce fadharhum ma yaftaru saboda haka ka bar su da abin da suke kirkirowa suke aikatawa na ƙarya to kun ga irin wayannan suwar a Madina Makka suke kafin Allah ya saukar da takobi an ta hakuri da su amma da Allah ya saukar da takobi sai ya zama dole ila kalimatullah ta zama hiya al-ulya to shi yasa akwai malamai da suke ta irin ayoyin nan nusikhat bi ayati sayf wai an soke su an soke hukuncin ba qira'a ba da hukuncin da ba duka malamai ke faɗa haka ba to gashi yanzu mun zo halin da halin mu ya fi tsanani ma akan halin kufara Quraysh domin kufara Quraysh sun san Allah sun san shi kuma in suna cikin musiba sai su koma mawa Allah in za su raba dukiya da abubuwa sai su cire nawa to mu muna cikin musiba muna koma wurin Allah ba ma yi in za mu raba dukiyar mu an zo an yi budget muna cire wa Allah nashi ba ma yi sannan kafirai ba wani manzo da zai zo musu illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun ba wani annabi da za a kai wa kafuran da daga zuwan shi sai su ce sahirun aw majnun da ya fara yin mu'jiza sai su ce a wannan mai sihiri ne domin sihiri a kafuran da su dabaru wayo ne إنما صنع خير صاحر ولا يفلح الصاحر حيث أتى. صدق متن يزيد ولا زيان متن عيما مجيشين نكوي. دع أتوك عن كلم متن يدك مؤجزشي. كافري. دانش متن وانا صاحر. واتو أنا ولاك أنت مؤجز الدزود جتادو من أنسم وعيوتي الدبارة. كافري قبعد سكب. كذلك ما أتاه من رسول إلا قالوا صاحر aw majnun ko ma hukaci sahirun aw majnun haka suke tare ko dai ma hukaci ko dai me mai sihiri domin ba su yadda wani zai iya wani abu ba to sai gashi mun wayi gari musulman ne ke imani malam wane sahiri sihiri ne saboda haka akwai ka kusance shi ko ko ka je ya maka abin da kake so yani kafurai suna aibanta annabawa da cewa sahirai ne kai gashi yanzu sahirin shike da karfin yin abubuwa shike da karfin bayarwa ko hanawa to wai fi imani kai da kafirin da to tir wanda kafirin da yake shi imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa mai imani mu'minun bi sihir ko musaddiqun bi sihir bai shiga aljanna mu'min bi sihir مصدق بالسحر بيش قال الجنة فإن حال إنن دا مكي تشكي متاني سنة وقنين سفهم تتوهيدي سفهم تقبان جنسو سيكوي وني يا راسي بيتو مناسو مدكفا دولة مسلنشي وإن آيوين دا كتش شاف ذرهم وما يفترون عن سوكي سو سي يا ai mun koma baya yanzu ayoyin nan ko suna da amfani me yasa amfani domin sai an tabbatar da aqida da tauhidi musulmai sun rike shi to Allah zai galaba su akan mutane fama ba haka ba tauhidi yayi rauni ashe wanda ke kan siratul mustaqim yanzu shine mai kiran nas ila tauhid domin mafi karancin abu in ka kira mutane zuwa tauhid mafi karanci ko sun ci gaba da barnan su inda sun kawo kansu kan tauhidi mafi karanci abu da musu kofa su shiga aljanna amma ka dora su akan abinda ba za su iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ka dora mutane akan abinda ba za su iya ba su ba su samu abun ba kuma zaka halaka su domin shi yasa a ka'ida fiqhiyya cewa man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggauta yayi abu kafin lokacin shi sai a mai uquba da hana shi mutum ne dan gaggawa yayi sallan azhar kafin zawali shi takawa gare shi ba zai iya jiran zawali zawali ya yana da takawa ya zai ce jira sai zawali kai ni yanzu nake son yin azhar ita yana da azhar sai da ita domin yayi ta kafin me lokacin ta wanda ya jihadi kafin lokacin shi sai ya zo ya gudu ya bar jihadin ya bar musuluncin gaba daya da nan ce tsuntsun da jawo ruwa ya jawo ruwa ne sai ruwan ya bashi kashi domin me ka jawo abu kafin lokacin shi so komai da lokacin shi daki daki mu fahimci zamanin da muke a yanzu addinin ne ba a fahimce shi ba kuma abinda ba a fahimta ba shine tauhidin ma ba a fahimce shi ba yanzu haka malamai ana musu da su ne a babin tauhidi menene tauhidin Allah kadai to Allah shi kadai da ibada ake musu da malamai ba jahilai ba fa shi yasa muka ce kada kuma ku bude babin fiqhu لأن غالب الفقه مبنون أقوي ذاته كيف فقه أمومات أحاديث الأحاد أخبار الأحاد قياس قياس ضد ذنيني شي سابعة فتاة شي سابعة لما صلف نقص قيس إن سني سابعاني أفقه توجيكا هو يد أيكي دناشي باق هو ماي باق فتاة ba ma su ikirarin salaf yanzu ba ikirari suke yi ba amma laysa min salaf min shay to usuluddin aqida ita ce ya kamata a tabbatar da mutane suna kanta in sun hauta mafi karanci sun tsira daga wutar jahannama amma in aqidar ka ta baci duk aikin da kai duk hajjin da kai duk komai da kai aikin ya baci aje kenan mukula da ilmin usuluddin to wurin tabbatar da aqidar ne shine malam ya tsananta na kokarin nuna ma mutane masdar na aqida masdar wato inda ake ebo aqida wuri biyu ne tak babu na uku wuri biyu ne tak ake dauko aqida babu na uku kuma babu taqalidanci a aqida sai nassi zinzurota shi shine usuluddin aqida ko Allah ya fada ko kuma zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada abinda ya inganta shine aqida abinda zaka sa zuciyarka kai imani da shi babu qiyas ciki babu istifhad ciki babu komai a ciki sai kitab wa sunna shine aqida to shine amfanin karanta littafin aqida misali wani ya ce maka Ali ibn Abi Talib shine khalifan musulmai ba magana bace wannan to ina hujjarta akwai cikin qur'ani inda aka ce Ali ibn Abi Talib shine khalifa akwai cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ali shine khalifa to baka da hujja kaga ka kore wannan babu to duka wani abu na aqida daga abun da ake samu shi kitabu sunna fiqhu fa a fiqhu akwai abubuwa da yawa ciki akwai arf al'adatu muhakkama al'ada mutane ne suka yi ciniki sai ɗayan ya ce to na sayar maka dubu shikenan na yadda sai ya karbi kaya sai wurin biya sai ya ce biya ni dala dubu za ka bani wani irin dala dubu ani na dauka naira dubu kace shi sa ne sauri na biya ka to ba an bace kudin ba sai a zo a gaban alƙali sai alƙali ya ce to wani gari kuke mutanen Kaduna me al'adar mutanen Kaduna in sun ce dubu dubu biyu dubu uku suna nufin dala ne ko suna nufin naira sai a ce wannan al'ada ita za ta yi hukunci a nan ba kitab ba ba sunna ba ba hadisi ba al'ada za ta yi hukunci kun ga al'ada ma tana shigowa cikin shari'a al'ada yariya a ƙaurar da ta aure ba a faci sadaki ba shikenan sai aka zo ana nema sadaki sai mutum ya zo ya ce to shi dai ba a yi jinga da shi ba amma yanzu bai da komai ga wata 'yar akuya a ba ta ya ta zama sadaki sai a je kotu sai alƙali ce a'a a zo da wannan mata yarinya irin wannan yarinyan nan a ƙauyenku ko a garinku nawa ne yawanci sadakin ta kun gana ba na ana duba al'umman mutane sai mu ce irin wannan yawanci a wannan ƙasar yawanci irin ta budurwa haka ba taɓa aure ba kuma ga ta masha Allah salima dubu hamsin ne ko ba ta kai ba to sai alƙali ce fitar da dubu hamsin ina aka samu hukuncin dubu hamsin min alkitabu wa sunna a'a daga al'adar mutane wannan yarinyar nan da wani wuri ne kuma za ta kai miliyan biyu to ba su da mata to fiqhu ana sa abinda ake kira zato wai an ce zato nan fa akwai wani abu ba wai zaton mutane jahilai ba a'a zaton manyan malamai domin an ce العمل بالغالب الظن واجب ان زتنك يرنجايا اكن ابو زتو تو ايكي دا شي واجبي ني شيسا متانين مالامي فقها ان سن سامو زتو دغا ايا زتو دغا حديث منزو الله صلى الله عليه وسلم كو وني قياسي wannan zaton in yarinjayi soran zaton su sai su aiki da shi shine wajibi me yasa suka ce ai kai ma dan adam mun lura da zaton da yarinjaya kake aiki da shi misali kana da mota da amma kulli ka fito daga gida ka sa hannu aljihu zaka shiga mota sai ka gaba makullai sai ka tuna fa na shiga bayan gida amma ban tabbata ba na shiga wani daki amma ban tabbata ba kai ko matata ce ta dauka ban tabbata ba shin billahi zaka shiga bayan gidan nan ka duba ko ba zaka shiga ba eh a wani sai ya ce a'a tunda baka tabbata ba kakka shiga tunda baka tabbata ba baka da hujja kakka shiga dakin da kake tsammani tunda baka tabbata ba a kun ka tambaye matan nan zaka tuhume ta ka dauke ma makulli ka je kawai inda ka tabbata akwai dan makullin haka dan adam yake aiki to ya zaka yi da Allah kana zaton hukuncin Allah na wuri kuma ka ki zuwa zato ya zo aiki da zato ya zama ma wajibi shi yasa aka ce aiki da zaton su ba namu ba mu me yasa mu gurbace domin al'ummar da ke da alheri ita ce ta farko da ta biyu ta uku sauran kuma mutane an ce za su sun kanki ba me yasa za su kanki ba a ba lalle haram ba ana ce a koshi ana jin dadin duniyar da istishab a'a shi istishab kan mu shiga fiqh sunan shi istishab shine akwai hukunci da aka sani sai wani hali ya zo sabo ba a san hukuncin shi ba sai mu ce mu dauki wannan hukuncin nan tsoho mu jawo shi ya zama abokin sabon tunda bamu da wani hanya da zamu sani kaga kai istishabi kenan ya zama abokin shi halaye to fiqhu akwai zato 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 a ciki amma zaton wa zaton malamai kuma bin nan taqalidin shi kuma wajibi ne kai taqalidin zaton wayannan malamai wajibi domin ba yadda za a yi ka fahimci hukuncin ba tare da zaton su ba saboda kai ana ce mutane kitab was sunna kitab was sunna a usulul din ne a fiqhu fa akwai mazhabobi na salaf wanda sun kare muna dukkan wannan bincike da tacewa da komai sai bi kawai kuma sai Allah ya raba wayannan mazhabobi ya rarraba su a cikin kasashen musulmi kowa da irin halin da halin shi dace to yau wani wanda yazo yace a fiqhu kitabu sunna in baka da hujja cikin hadisi baka da aiki baka da hujja to wannan mufsid ya zo da kanna kuma zahiri ba ahli sunna bane domin ahli sunna ittifaqan sun yi ittifaqin cewa ana amfani da qiyas qiyas kuma zato ne to in zaton su ya tsaya akan abu ya wajaba aiki da shi wannan bayanin mun yi ne domin mu rarrabe ma yara da suke suna tsamanin an ce abi malik wai ya saba ma hadisi ba hadisi ya saba ba domin cikin qur'ani kanshi akwai mutashabihat ba kowace ayar qur'ani ce muskama ba wato ta fito da hukunci bayyane akwai wata mutashabihat wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wila qur'ani yana da mutashabih shi sai yana da umumat umum aya umum a cikin qur'ani zanniya ce zanni ahadith ahad mutun ayar wato hadisi cikin jama'a da yawa zanni zato ne ba shakka ciki hakanan qiyas to irin wayannan din malamai sun yi hukuncin suka bar su akan wannan hukunci in ka ce zaka zo da naka karamin fahimta barnar da zaka kawo cikin al'umma ba ta da iyaka zaka sa mutane su warware ibadar su shi yasa muka samu yanzu gashi sojoji suna bariki shekara su daya a Maiduguri wani har yanzu yana sallar kasaru
domin me wai ba hadisi to in ba hadisi ba larabci ba fahimtar salaf saboda kuma ji tsoron Allah mu rike addini nan yanda yake duk abun nan da ake yi ba hanya ta hada al'umma bace kuma wannan kira da muke yi muna kira ne na gyara al'umma da rage rarrabe-rarraben al'umma domin duk abun da zai hada kan al'umma shine alheri kuma duk abun da zai wargaje su shine shar in a usuluddin ne shirki to shi ba a sassabci domin halaka za a yi amma in a fiqhu ne fa ba sassabci ne ba wahala kowa ya bi inda an tabbatar abinda kake bi ya fito daga salaf ne ba matsala ciki amma abinda ba a so shine mutane irin halin da muke ciki in suna kan wani abu na salaf kai ka zo da na wani salaf din domin zuwan ka da shi dan wani abu mustahabi sai ka raba ne to daya yin kasan wajibi ne ko mustahabi mustahabi ko to yaushe sojoji a cikin bariki shekara daya wurin yin mustahabi sai masallaci ya dare a samu limamai biyu limamai yan kasaru yazo da yan kasaru su yi sallah limaman masu cikawa da masu cikawa su zo su yi sallah daban nan gaba zaka ji an fara halli a mai a bariki tunda kowa da bindiga wurin mustahabi Allah shi da tafaddal bayan an fito daga wancan sun sa mutane aljannu sun sa koko mushrikai sun sa mutane na kashe ƴaƴansu kuma wa qalu hadhihi yani taqsim al'am wa tahsisaha kull qism bi hukm wa min abatilihim ko daga cikin kuma abubuwan su mugayen abubuwan su na ƙarya allati ikhtara'uha wa tabaruha wanda suka kirdo su ke bi wa qalu hadhihi wato suka rarraba al'am shine dabbobin jin dadi kuma suka keɓe wa'ansu da wani hukunci wato hadhihi al'anamu har da wannan kuma shuka hijrun yani haramun wa'annan hajar wato keɓe abu haramun ne la yat'amuha illa man nasha'u ba mai cin wa'annan shukan ko wa'annan dabbobin illa man nasha'u sai wa'anda muke wanda muke so su ci wato min khidmatil awtan wa ghairihim min ar-rijal wan nisa sai wanda muke so su ci wayannan masu hidiman wayannan gumaka suke faɗan irin wannan abun sai wayanda muke so su ci daga maza da mata su ne za su ci wayannan an keɓe wasu dabbobi ma ba mai cin su sai su wayannan masu kula da wayannan gumaka su za su ci ga wanda muke so ya ci ga wanda ba mu so ya ci bi za'anihim wato raya wasu la hujjata lahu fi ba tare da wani hujja suke da ita ba وعن عام الحرم الظهورها هكذا نقوم وإن تبوب من حرم تباينس واتو فلا تركب باهم وإن تبوب كالسواعب والحوامي كما صائبا سنة واتو راقوما دعكتي عن سكيتو سيبا واتو عن سكيسو كوان دي تبعسو دو من اللوليني والحوامي سوكما سنة راقوما دعكبالي سنة أي بربرادة سنة باسي بربرا سنة بربرا سنة وكاتيت وانا حاني أبشي da wanda ya taba shi an bar shi ga alloli wa an'amu la yadhkuru ismallahi 'alayha wayan su kuma dabbobin a ce wayannan su ba a ambatan Allah in za a yanka su ba ambata suna Allah ciki inda zabbihiha bal yadhkuruna isma asnamihim sai da kira sunayen wato gumakan su wa nasabu zalika ila Allah ta'ala duk wannan hukuncin nan wayannan ba a ci wayannan ba a hawan su wayannan kaza wayannan a sake su hukuncin kunci iri iri amma sai su jingina zuwa ga Allah istawa'an alaihi suna masu ƙarya kan Allah sai da zihin bima kanu yaftarun amma Allah zai musu sakamakon abinda suke jinginawa na ƙarya zuwa ga Allah dokoki ba na Allah ba amma su zo da siffar addini shine matsala ayi doka ba ta Allah ba amma in za a kawo ta ba za a kawo ta bane akan wai dokar ƙasa dole mu gane dokoki iri biyu ne am shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah asha Allah na bada wani izini in Allah ya bada izini ayi doka to wannan tana cikin dokar Allah misali yanzu ba muna da mota ba in an zo runabout wace doka kuka yi wanda ka samu a cikin runabout zaka tsayawa ko ko shi zai tsaya maka eh wanda ke ciki zai ne shi za tsayawa to kamar Saudi Arabia wanda ke ciki shi zai tsaya sai wancan ya wuce eh ƙasar Nijar haka ba to mu kira masu kiran kansu suna suna riƙo kitabu wa sunna tsakanin wa'annan biyu man huwa aqrab ila kitabu wa sunna wane ne bi daidai da sunna an yadda mutane in kun haɗu kuka yi doka wannan doka Allah ya yadda ku yi ta in wannan ya zo wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan doka Allah ya ba mu ikon mu yi ta ba za ka ce kitabu wa sunna ba ina za a yi asibiti a unguwar Shanu ko a unguwar Sarkin Musulmi wanda kuke so a ina za a yi asibiti a unguwar Shanu ko a unguwar Sarkin Musulmi eh a yi a unguwar Sarkin Musulmi to ina hujjar ka bayan mun hadisin da aka bai so aka tsaya a unguwar Sarkin Allah ya bakku ku yi inda kuke so saboda haka wa'annan dokokin an yadda a yi wa'annan dokokin ba saba ma dokar Allah ba ce domin Allah ya ba da izinin a yi wa'annan dokoki to constitution haka yake haka dokokin da Allah ya yadda a yi to ne ne Allah bai yadda ba in constitution din nan ya shigo cikin dokar Allah ya ce zai hana to wannan constitution ya zama dagutu shi yasa akwai wani senator da na je na kira shi na ce to senator yana da muhimmanci kwarai da gaske a ƙasar nan amma maka kashe ni ko ka taimaka ka taimaki addini ko kuwa senator ya rusa ka kai zai rusa ka duk ran da kai yadda ka saka hannu aka canja doka dokar da ta saba wa dokar Allah wannan kafirci ne in aka yi doka ta saba ma Allah ka saka hannu ka kafirta gara ma ka canza sunanka ka tira Muhammad ko Isma'il ko Ishaq ka sa duk wani suna kana so amma dai ba Muhammad ba in ta saba ma dokar Allah domin Allah bai yadda a canza dokar shi ba amma dokokin da za ku yi na abubuwan ku duka ba komai ina za a yi airport ina za a yi kaza yaushe za a yi kaza wannan ba komai ku yi an yadda to eh shine yana ciki duka sannan kuma shi kan shi constitution din sulhu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu al-hudaybiyya ga sharuɗan a zauna lafiya shekara goma annabi ya ƙayyade shi shekara goma amma mu maftuh ba ƙayyade shi shekara goma ba amma abinda aka ƙayyade shi ne duk ran da zaman ku dinnan a cikin constitution dinnan ba kwa so to ku hada thulutsain wato kashi biyu cikin kashi nawa biyu bisa uku ku kasa biyu bisa uku na mutanen da suka saka hannu a cikin wannan ku ce ku wannan zaman da tarayya nan ba kwato sai a sake ku ku tafi ku yana cikin me shara'in yanzu muna so mu kalle sai mu je majalis senate a samu biyu bisa uku senate su saka hannu ref biyu bisa uku su saka hannu house na Nigeria biyu bisa uku state house of assembly na Nigeria su saka hannu shikenan mun kalle ba zubar da jini shine ake gaya wa ƴan Biafran nan ga hanya ta sauki in kuna so ku rage ba tare da zubar da jini ba process a hankali to shi constitution yarjejeniyar zaman lafiya amma aka ce kowa da addinin shi ba zan taɓa addinin ka ba kai ma ba za ka taɓa addinina ba to mu addinin mu akwai hudud haddi ne Allah ya ce a yi marawo a yanki hannun shi kuma za mu yanki hannun musulmi za mu yanki ba za mu yanki hannun wani ba musulmi ba to me yasa za mu watsi da hudud ba mu da iko mu watsi da hudud watsi da hudud kafirci ne domin doka Allah ce saboda haka mu dawo da hankalinmu mu dawo da wannan hudocin kasar nan shine zai kawo mana zaman lafiya kun ga lokacin da ake shari'a take da karfi a Zamfara sun sha bani labari domin sun zo Makka na kanke musu kun ga Makka nan bana kulle kofar gida kofar gidanka ta waje fa mukulli ka saka kulle haka babu fa kamar kofar nan kawai ka tura kai ta baccinka fa sai wani daga gumi ya zo sai ce ai mu ma yanzu a gumi mun fara haka shari'ar musulunci nan da ta zo an kai haka a Zamfara ba ka tsoron barawo an kai prison ba kowa a cikin prison is empty so gun drawer sai su rasa aiki kenan shari'ar musulunci sannan kuma za mu yi yin ta ba tare da fada ba shi constitution daman yarjejeniya ce a zauna a yi yarjejeniya ba wani matsala ba fada ba za ta cuci krista ba ba za ta cuci wanda ba musulmi ba to amma sai kun samu yan siyasan da suka iya negotiation su iya fitar da kadiyyan ba tare da fada ba ta tare da tashin hankali to amma yin haka za ku ga mun samu nasara za ku ga aminci ya dawo za ku ga arziki ya zo wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi insha abubuwa dai komai ya gyaru kasa Allah ya mata ni'ima amin
alhamdulillah